misalan waɗanda suka yi yanayin takarar zuwa yanzu ba ga waɗannan biyu wato Tambuwal da Rochas Okorocha sun hada da tsohon gwamnan Lagos Bola Ahmed Tinubu gwamnan Ebonyi Dave Umahi tsohon gwamnan Abia Oji Uzokalu da wanda baya jerin masu mukamai barista Adewale Adebayo na kafar labarun Captain sai kuma masu kamfen da neman takarar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo a APC da na tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a PDP ba ai mamaki ayi na takarar Tambuwal ba tunda ya gwada neman tikiti a 2019 kuma bai gamsu da salon mulkin shugaba Buhari ba
kuma ga tsari na kasashe kowa ya san cewa shugaban kasa shine commander in chief wanda shine shugaban askarawa na kasa wanda shi kadai ke iya ba su umurni a lokacin da kamata ya ba su umurni to idan aka kasance cewa ana samun matsala ta samu akai ga shugaba ai magana da shi a jawo hankalin shi ko kuma a dauki mataki na gaggawa to kaga akwai matsala to shi yasa wannan bayanin da ina magana ne akan cewa shugaba a wanda ake bukata a yanzu a yanayin da lokaci yake tafiya shugaba ne wanda koyaushe ana iya samun shi yana iya daukar mataki ba tare da bata lokaci
ba mamaki Tambuwal wanda ya zama kakakin majalisar wakilai baya shawar takarar majalisar dattawa kamar yadda akasarin masu gama wa'adin gwamna yake yi
As I declare to run for the office of the President of the Federal Republic of Nigeria, come closer to the
stage. Idan lokacin da Okorocha ke ayyana takarar, hukumar EFCC ta gabatar da caji a kansa a babbar kotun tarayya, ta hada kai da wasu a badakarar naira biliyan 2 da miliyan 900.
That in Quran, chapter 16, verse 19, it says, Inna Allah, Yadmur,
Okorocha wanda ya ja aya Al-Qur'ani da ke nuna adalci da yake bukatar kasar ta yi ya shawarci yan uwansa yan kabilar Ibo da cewa ba wanda zai ji tsoron su ya ba su mulki don haka gwagwarmaya su ce za ta sa su samu ta hanyar magana da sauran jama'a zuwa yanzu yan kudu suka fi yawa a masu niyyar takarar a zahiri yanzu a tuna shugaba Buhari a zanta da gidan talabijin na Channels ya nuna ba zai bayyana sunan dan takararsa ba don kar a kulla masa makarkashiya duk da ya nuna ma ba damuwarsa bace zaben mai zuwa
It's not my problem
da alamu za a samu karin fahimtar yadda lamarin siyasa za su dosa bayan babban taron APC na zaben sabbin shugabanni a ranar 26 ga watan nan Nasiru Adamu Ilhikayo murar Amurka daga Abuja Najeriya